That's why we have practices.
Are we recording this?
Are we recording this?
Are we
recording this?
Are we recording this? Recording this?
Da 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 da